nar yan wa masu girma muna ma Allah subhanahu wataala godiya godiya mara iyaka ya ku masu imani mu ji tsoron Allah mutaka jin tsoro duk wanda zai magana yayi kokarin yin magana ta gare mu san cewa Allah subhanahu wataala ya halice mu daga rai guda shine annabi adam alaihi salam ya ku masu imani mu san cewa babu wata magana ingantacciya wanda babu shakku a ce gaban magana Allah alqur'ani kenan da kuma hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yan wa masu girma mu ji tsoron Allah mu rika tuntuni da irin abubuwan da Allah subhanahu wataala yake gaya mana a cikin alqur'ani Allah yake cewa a cikin wata aya mai girma yace marigaya na farko ana magana kenan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam huduwa mutasati wanda ya wuce mu yi magana akan mafificin halitta shine manzo tsiran Allah da amincin Allah tabbata gare shi zababben Allah wanda Allah ya zabe shi to yau kuma da izinin ubangiji subhanahu wataala zamu yi magana akan wanda su kuma Allah ya zabe su zababbu ne daga su ba taba bayin wasu abakai wanda suka kai su daraja ko suka kai su matsayi ko suka kai su wani imani ko kuma kyautatawa ko kuma biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da san manzon Allah da kare addini da yada addini babu wanda ya kai su sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sune Allah ya yabe su a cikin alqur'ani yace na farko waɗanda suka shiga musulunci daga cikin waɗanda suka hijira daga makka suka je madina da waɗanda suke kuma sune masu masaukin baki ɗan madina Allah subhanahu wataala ya yabe su yace kuma da wanda suka zo baya indai sun yi imani mai kyau sun kyautata to Allah ya yarda da su kuma su ma sun yarda da Allah duk wanda Allah ya yarda da shi to kaga kenan babu wani abun tsoro makomar shi ne gidan aljanna Allah ya sa su aljanna wanda koramu tana gudana a ƙasa ita wannan aljannar za su dawama a cikin su waɗannan sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wannan shine rabo mai girma wannan ayar ɗan uwa masu girma abun la'akari a cikinta shine ta sabko ne waɗannan sahabban suna raye Allah ya musu albushiri da aljanna Allah ya ce yana son su kuma su ma suna son shi kuma su suka dauko wannan musulunci su suka rungumo shi dan isar da shi da inda bai kai ba har ya zuwa karshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su suka ci gaba da wannan aiki to amma abin takeici abin kaito zaka iya samun mutum a yanzu wanda kuma yana ganin wai shi musulmi ne zai iya wadi musu wata magana mara kyau zai iya ci musu mutunci zai iya zage su zai iya musu abubuwa kaza ba su kowa bane illa waɗannan daga cikin kungiyoyi na bid'a na musulunci wanda ake cewa ɗan Shi'a ɗan Shi'a idan ka hudda ahli baiti daga cika hudda Fatima Ali ibn Abi Talib to su da yawa cewa ma suka yi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gaba daya da manzo Allah ya rasu sun yi ridda sun bar musulunci iyaza billah kaga wannan magana ce wanda take ta yahudanci magana ce duk mai imani ba zai yarda ita ba da manzo Allah ya rasu sallallahu alaihi wasallama ai musulunci ba tsayawa ba yayi wane ne ya yada shi su waye suka yi jihadi aka bude gari ruwa su ne waɗannan sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kenan inda sun yi ridda wannan magana ba za ta yi ba ko kuma wannan abin da muke gani ba zai yi ba kamar yanda muka gan shi to ita wannan kungiya ta Shi'a ko kuma wannan ta'ifa ad-dalla suna daga cikin wanda malaman tarihi suke cewa asalin su daga Yahudawa ne shine Abdullah ibn Sab'a wani bai Yahude ne wanda ya shiga burtu ya shiga musulunci da sunan cewa shi ma musulmi ne ashe bai Yahude ne ya kawo irin waɗannan tunani yake sukan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama musamman kuma Abubakar da Umar wai suka ce Abubakar ya ma alihin ƙarhi ya hana shi mulki shi ma suka gama baki da Umar Ali ibn Abi Talib shi ne ya kamata zaman to khalifa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wai sai suka hana shi wai magana ce suke hodi ta ƙarya babu wanda ya ba su labari illa suna son cin mutunci ne ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nabiyinsu su ne ƴan kalakatu ƴan tsine wanda suke cewa addini qur'ani kadai to su ma waɗannan kamar suna ƙaryata manzo sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan sahabban da muka karanta wannan aya wanda take cewa Allah ya yarda da su kuma su ma sun yarda da shi za su shiga aljanna za su dawwama to kai dan kalakato in dai da gaske ne kana cewa qur'ani kadai to ai wannan aya ta alqur'ani ta zamanto abin la'akari game da duk wanda zai ce shi musulmi ne kuma addini zai akan cewa lalle addini baya yiwa dole sai da qur'ani da kuma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aina zaka koyi sallah da azumi da zakka da hudda zakka aina zaka koyi abubuwa na halal da haram aina zaka koyi abubuwa na iktisadul islami kasuwanci tattalin arziki na musulunci ina zaka koyi manganu da manzo Allah akan noma akan kiwo kaga dole sai a cikin hadisi shi qur'ani yazo ne jumlatan yazo ne da manganu a dungule waye bayani waye sharhi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shi dan kala kato sai ce babu ruwan shi da hadisi kaga kenan dole a bace to haka su ma ɗan shi'a wannan huduba tamu tana mana bayani ne akan cewa ya zama wajibi ya zama dole buga girman sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin gudunmuwa da suka bada dan ci gaban addinin musulunci irin gudunmuwa da suka bada dan yi ma addini gata da lokacin su da rayuwar su da dukiyar su da duk abin da suka mallaka to kada kenan ba adalci bane a yanzu kazo ka ga ya musu wata magana wanda bata dace ba alhali kuma radiyallahu anhu wa radu an daga cikin manganu wanda Imam Malik yake cewa wanda Allah yace ya yarda da shi kai kuma kace baka yarda da shi ba to kada kenan meye matsayinka Allah yace wanda dan aljanna ne kai kuma kace dan wuta ne kada kenan meye matsayinka to Allah yace shi ya yarda da su kuma Allah yace su ma sun yarda da shi kuma aljanna ne gidan su za su shiga hal abada abadan kai kuma ma imanin ka ma baka da tabbas imanin ka karatun da kai ma baka da tabbasin daga ina yake ingantacce ne ko ba ingantacce bane to waye kai ka hukunci ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kaga wannan dimbin jahilci ne abin da yasa muke irin wannan shine kawun yada labarai sun yawa abubuwa na sauraro abubuwa na gani na bidiyo haka kawai kana tahiya kana kalle kalle za ka ga wani ya samu sahabban manzon Allah yana ga musu manguru marasa kyau ko kuma yace qur'ani kadai ya rika bata abubuwa na addini ku dai ba ku ga azumin arfa yanda irin wannan ɗan kalakato wai yana ganin ma shi babu ma wani abu wanda ake ce mishi azumin arfa ko kuma arfa wai kuma sai ga ɗan kalakato ya tashi ya tayi haji ya tayi mina babu a cikin alqur'ani ya tayi arfa ya kwana uku ya kwana kaza waye tsara mishi waye gaya mishi hadisan manzo Allah ne in kuma shi ya tsara kayan shi kenan kagar ayi ne wane ne yace maka kai ana buƙatar ra'ayinka a cikin musulunci kai da kace musulunci kake yi to dole ka yarda maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi Allah ya zaba shi Allah ya aiko ayyuma masu daraja san sahabban manzo Allah imani ne yana daga cikin cikakken imani mutun ya zamanto yana san su kamar yanda yake san kanshi ko kuma yadda haka yana daga cikin cikakken imani mutun ya ki wanda ya ki su duk mutumin da ya bayyana musamman ɗan shi'a duk mutumin da ya bayyana baya san sabon manzon Allah to kai menene zaka so shi Abubakar Umar Usman Ali daga cikin su akwai saura al-ashara al-mubashshira bil janna wanda su goma aka zana sunan su wani 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 dan aljanna ne banda kuma Allah da ya musu jumla gaba daya as-sabiquna al-awwaluna to sai yace baya son su kai kuma dan me zaka so shi ko yace yana musu kiyayya kai kuma dan me zaka so shi to dan haka kin wanda yake sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma imani ne saboda sahabban manzon Allah sune mafi cika imani mafi bada kariya ga addini mafi bada kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun bada rayuwar su kuma Allah ya zabe su ne dan su dauki wannan addini su kai shi inda bai je ba kuma Allah ya kebance su da wani abu wanda a yanzu mutun duk jaraba duk bala'inka duk inda ka kai duk iliminka baka isko su sune ganin manzon Allah sun ga manzon Allah sun rayu da shi wannan wata miza ce wannan wani abu ne wanda babu wani wanda zai iya yi wane ne ya ga manzon Allah kai yanzu dan shi'a ko kuma dan kalakato kakan kakanka ma a rika lissahi a lissaho 100 ko a lissaho kusan 200 ko 300 babu wanda ya shinshini ma a ce sahabbai balle a ce ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma waɗannan sahabbai wanda Allah ya zabe su suka ga manzon Allah kiri da kiri sallallahu alaihi wasallama suka rayu da shi suka yi bulaguro suka dawo aka je jihadi an yi kasuwanci an yi noma an yi kiwo an yi rayuwa ta yau da gobe sai ka ce a kawai kai ƙarya ne babu ruwanka kaga kenan sai an bincika ƙwallon ka ma tukana za a iya bincika ƙwallon mutum kamar mutum ne ya zo ya ce ni ga ni banna da uwa banna da uba haka Allah ya yi kaga wannan dole sai an bincika ƙwallon shi ka sai aka sassako ka ko wane ne kai to an kace addini babu ruwanka da hadisi babu ruwanka da sahabbai to a ina ka samo shi daga ina ya zo shekara 1000 yanzu muke da 447 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ka kara 13 zama da a Makka amma duk wannan shekaru sai ka ce a babu ruwanka kai addini ne yanzu kake ra'ayinka abinda ka faɗi to waɗannan ƴan uwa masu girma fadakarwar da muke ana shine hanyoyi ne na bata daman da jimawa idan mutane suna imani idan kana addini to zaka iya samun jarabawa akwai shayatinul insu wal jinni kamar yadda Allah ya kawo labari a shedannai akwai shedan wanda ba a ganin shi akwai shedani kuma mutum ne mai jini tsoka kana ganin shi amma shedani ne ya bata maka imani ya karbe maka soye san Allah ya karbe ma san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rikita ka ka rasa addinin wanne ne daidai ina zaka yi to soyayya ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bin hanyar su da kuma riko da hadisan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan alqur'ani to wannan shine zai dora mutum akan hanyar manzon Allah hanya mai kaiwa zuwa gidan aljanna ƴan uwa masu girma wajibi ne akan kowane musulmi ya san cewa sahabban manzon Allah gaba ɗayan su adalai ne babu wani azalimi kamar yadda suke wadi ƴan shi'a babu wani makaryaci kamar yadda suke wadi babu kalmomi suke gaya musu wanda musulmi zai ji nauyin hudin su to dole mu masu imani mu san cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda dai Allah su ya zaba dan su rayu da ma'aiki tsiran Allah da mace da tabbata gare shi to adalai ne gaba ɗayan su kuma sune waliyan Allah sune zababbin Allah wanda Allah ya halice su dan su zamana da zababben shi shine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawa masu girma ana ambata ma sahabbai ne ko kuma ana ambaton su ne wajen abin kirki duk wani abu mai kyau ka so su ka yi musu addu'a ka gaya musu magana mai kyau ka musu addu'a Allah ya sa su dace kuma ka so su to wannan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya kuma ya umuri da wannan manzo Allah sai da ya gama mu da Allah ya mana magiya ina gama ku da Allah sahabbaina kuma ya sake Allah Allah fi ashabi kamar kace ina gama ka da Allah ina gama ka da Allah sahabbaina haka manzo Allah yace kada ku rike su abun fadin magana kada karki sahabi ka riga gaya mashi maganganu wanda ba sa yace ba kaga wannan sallallahu alaihi wasallama tun wancan lokaci yake magana dan ya san cewa ko Allah ya sanar da shi akwai wasu mutane wanda za su zo daga baya dan lalata addinin musulunci sai su gaya masa sahabbai abinda bai dace ba to shine manzo Allah yace mana mu masu imani ina gama ku da Allah ina gama ku da Allah sahabbaina kada ku maida su abun magana abun cece ku ci abinda ya dace ku so su ko yi musu addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya so su ya so su ne dan ni inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kaga mai son sahabban manzo Allah to manzo Allah yake so yace kuma duk wanda ya ki su ya ki su ne dan ni to inda mutum lokacin da kake sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inda za a ce ba sahabin bane to zaka iya son shi kake son wani wanda ma ba kowa bane wani dan kullo ko wani mawaki ko wani kaza ka so shi a zuciyarka amma kake sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan me ka ki shi kenan shedanci ne dan shi sahabin manzo Allah ne inda ba sahabin manzo Allah bane to zaka iya san shi ya zabilla wanda kana daga cikin abubuwa na shi'a wanda sai tsatar da bayan Allah Allah kare mu Allah shirye da mu Allah kare mu na imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya cuci sahabbaina to kamar ni ya cuta wanda ya cuce ni kuma manzo Allah yace kamar ya cuci Allah subhanahu wataala ya zabilla mun ga wannan sigirin abin yana da hatsarin gaske ya kamata mu kame harshen mu ya kamata mu sa abin da muke hodi mu sa abin da muke kallo abin da muke saurare musamman abin da ya shafi addini kuma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban manzo Allah Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yake cewa san Abu Bakar da Umar da kuma sanin fadalan su yace wani daga cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka so su a cikin zuciyarka irin abubuwa da suka yi ka diba lokacin duk mutumin da ya karanta lokacin da manzon Allah Allah ya kawo karshen rayuwar shi ya rasu tsiran Allah da mutane tabbata gare shi da Abu Bakar da Umar yanda suka dage suka saita mutane aka tsaya da addini aka yi abubuwa wanda suka dace zai jinjina musu zai ga girman su to shi sa Abdullah ibn Mas'ud shi ma sahabi ne amma kuma yace san Abu Bakar da Umar yanan halifofi na manzon Allah na biyu na daya na biyu yace san su da sanin fadalan su sunna ne saboda mu koyi da su mu yi abin da suke na imani abubuwa wanda suke na aiki mai kyau mu yi kokarin aikatawa Imam Malik rahimahullah yake cewa magabata na gari sun kasance suna sanar da ƴaƴansu suna koya musu san Abu Bakar da san Umar kamar yanda suke koya musu sura ta Qur'ani yanda yaran ka tun yana karami zaka koya musu Fatiha Falaki da Nasi da azkar da wane ne to haka suke tsaye da ƴaƴansu su karantar da su Abu Bakar kaza ne shine halifa manzo Allah na farko Umar shine wane shine halifa manzo Allah na biyu shi yayi kaza shi ya bada kokari a kaza an ce mishi Siddiq ne saboda kowa ya kareta manzo Allah shi kuma yace manzo Allah gaskiya kake to haka ake karantar da yara yanda ake koya musu Qur'ani haka ake koya musu san Abu Bakar da Umar wanda imani ne to kuma yanzu in kaje addinin Shi'a lamba ɗaya wanda ake zagi wanda ake cin mutunci iyaza billah shine Abu Bakar na farko na biyu kuma shine Umar kaga wannan zai nuna maka kishiyar abinda suke yi ba musulunci bane kenan idan musulunci yayi gabas su kullun sai su yamma idan musulunci yayi yamma sai su gabas to ya kamata mu masu girma mu dage karatu ne zai nuna mana hanyar gaskiya zuwa makaranta shine zai kare mana imani Allah subhanahu wataala ya sa mu dace yawa masu daraja yana daga cikin abinda ya dace mu bar koda mun ji labari wani abu ya faru tsakanin sahabbai saboda su ma ɗan adam ne ɗan adam kuma tara yake bai cika goma ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su ma a lokacin su a zamanin su koda an samu wani abu ya faru to wannan tsakanin su ne dan aljanna ne yayi rikici da dan aljanna kai kuma babu ruwanka me naka a ciki wanda Allah ya yaba ne yayi matsala ta same shi da wani wanda Allah ya yaba kaga darajar su guda to amma yanzu kai kuma a wannan zamani ka daga cewa sahabbai sun yi kaza ai su ma kaza ne ai su ma kaza ne to baya daga cikin imani abinda malamai suke karantar da mu ka rufe bakinka Allah shi ya san ko su suwa ne ne kuma Allah ya san hukuncin su kaga da kai da su ba ɗaya bane dan masu girma hadisi ingantacce wanda Imam Muslim ya rawato shi manzo Allah yake cewa kada ku zagi sahabbaina haka manzo Allah ya wadi zahiri zagi kuma bai wai sai ka ce ba ka ci kazan kazan ka ba shi bane zagi ko magana mummuna magana mara kyau wata magana wanda bata dace ba ita ma wannan ana ce mata zagi manzalla ce kada ku sake ku zagi sahabbaina yace na rantsa da Allah da hannu yake rayuwar shi rayuwa take a hannun shi nan manzalla ya sayar sai nuna mana muhimmancin magana da zai ga mana inda manzalla bai rantsuwa ma mun yarda to amma manzalla sai da rantsi yace na rantsa da Allah yace inda za a ce mutane ga magari wanda ba sahabbai ba ka samu dutsen Uhudu zinariya ne ka riga balgatawa kana sadaka dutsen Uhudu duk wanda ya ji haji ya ganshi babban dutse ne ka riga turowa kana ba mutane sadaka kilo 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 biyu biyu na zinariya manzo Allah yace sallallahu alaihi wasallama in sahabi ya tar da muddi daya na hatsi ko na wake ko na dawa yahi ka daraja yahi ka lada kuma ba zaka isko shi ba manzo Allah yace kai wala nasibu ko rabin shi ba zaka isko ba araba muddi gida biyu sahabi ya sadaka da shi kai kuma aka kawo maka dutsen Uhudu kake ta sadaka da shi kuma zinariya shi kuma wanda ya bada abinci yahi ka inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan manzo Allah yana so ya nuna mana ratar daraja da take tsakanin mu da sahabbai tsiran Allah da mutane tabbata gare shi sahabban manzo Allah ba abun wasa bane yanda ka san rayuwar manzo Allah da yanda Allah ya aiko shi da yanda Allah ya zabe shi ba abun wasa bane ba a wasa mutum dole ya san game da manzo Allah me zai ce me zai hoto daga bakin ka to haka sahabban shi su ma zakabu ne Allah ya zabe su dan su zamanto sahabbai nashi kuma ka diba ka gani wasu sahabban manzo Allah wa tarbiyya ce tashi yanzu ka dauki misali wani uba da iyalin shi da shi da iyan shi sai wani yaro ya zo wani abu wanda bai dace ba sai aka ce a wane wannan waye baban shi wane ne shi ya tarbiyyantar da shi yayi wani abu mara kyau kaga kenan zargi zuwa ga uban in godan yayi wani abin kirki a ce wane dan wane ne aka ce dan wane ne a lalle wane mutumin kirki ne ya mushi tarbiyya ya mushi kaza to ka zo misali sahabban manzo Allah shi ya tarbiyyantar da su wani shekarar shi 20 wani shekarar shi 40 wani ma shekarar shi 50 wani ma shekarar shi 60 manzo Allah ya musu tarbiya kuma sai kai kazo kace ba mutanen kirki bane wa kake tuhuma kana tuhuman manzo Allah kana tuhumar tarbiyar da manzo Allah yayi sallallahu alaihi wasallama shi yasa ka san me zaka hudi ka san me zai hoto daga bakinka kuma in magana ta shahi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in dai ba magana kirki bace to ya gara ka barta kuma kada ka saurare ta to waɗannan su da yawa masu shigo ma da mutane irin waɗannan su ne ɗan shi'a da wannan ɗan tasiri ɗan kalaka to Allah ya kare mu Allah kuma ya kare mu da imani dan uwa masu girma sahabi idan aka ce sahabi shine duk wanda ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi imani da shi ko ya mutu akan imani inda za a ce ya ga manzo Allah ido da ido amma bai imani da shi ba to ba a ce mishi sahabi inda kuma za a ce ya ga manzo Allah ya yi imani da shi amma kan ya mutu ya yarda shi ma wannan ba a ce mishi sahabi wanda ya ga manzo Allah ido da ido kuma ya yi imani da shi kuma ya mutu akan musulunci wannan shi ake ce ma sahabi ko da rana ɗaya ne ko da awa ɗaya ne ko da minti ɗaya ne yana ganin manzo Allah ya rasu kuma mai imani ne shi to wannan shine sahabi Allah subhanahu wa ta'ala ya zabe su dan su kasance tare da zababben zababbu shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah yace akwai waɗanda sahabban da suka yi mubaya'a da manzo Allah a ƙasa icce lokacin da aka yi bai'a manzo Allah ce ba sa shiga wuta kuma sai Allah ya ce mana Allah ya yarda da mumunai lokacin da suke ma manzo Allah mubaya'a a ƙasa icce Allah ya yarda da su to sai hadisi ya inganta manzo Allah ya ce rawu Imam Bukhari rawaito shi manzo Allah ya ce babu wani ɗaya wanda zai shiga wuta in dai yayi wannan bai'a ya ba manzo Allah lamani cewa ya yarda da imani to a lokacin malamai suka ce sun kai 400 kenan kaga kusan dukkan su ne ma in ba a samu ba kadan ne za su rage kenan yanzu waɗannan mutane wanda manzo Allah ya ce ya aljanna ne kuma Allah ya ce ya aljanna ne to yaushe kai zaka ga musu magana wanda bata dace ba to kaga wannan shine babban abin da ya kamata a ce mu yi la'akari da shi imanin mu ya zamanto akwai san manzo Allah a ciki imanin mu akwai san sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yan masu daraja aya da makaranta sati wanda ya wuce Muhammadur Rasulullah tana daga cikin aya wadda take bayani akan yanda Allah ya siffanta sahabban shi alamar su sujada alamar su suna rukuyi suna sujada sallah mutanen kirki ne mutane ne wanda Allah ya zabe su to ya kamata mu so su ya kamata mu rika musu addu'a ta gari ya kamata mu yi koyi da su wajen addini wanda yake addini mai kyau saboda su suka ga manzo Allah abin da yayi sallallahu alaihi wasallama kuma su suka kama wannan addini Allah ya samu dace Allah ya kare mu da imani dan uwa masu girma san sahabbai imani ne kuma kin su kafirci ne Allah ya kare mu yana daga cikin abin da ya kamata mu rike da kyau sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yanda zamu so mu aiki haka zamu so su shi yake tare da su kuma sun ba da duk abin da suka mallaka dan addini rayu da kuma rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya samu dace Allah ya samu daga cikin bayi nagari اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه وارزقنا تلاوته انا al-layl wa tarafa an-nahar wa waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin muna tawassuli ga Allah subhanahu wa ta'ala da ayyukan kyawawa wanda ba su da lahiya daga cikin mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lahiya wanda ba su da lahiya Allah ya ba su lahiya wanda suke da buƙatun alheri Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mu buƙatun mu gaba daya Allah ya kare mana wata musiba ko wani bala'i ko wani damuwa Allah yayi mana kasan mu Nijar muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ka mana zaman lahiya Allah ya kare mu Allah kuma ya kare mu da kariyar shugabannin mu Allah ya kare su Allah ya ba su dama da wata basira wanda za su yi aiki da zai amfana da ƴan Nijar Allah subhanahu wa ta'ala ya kare iyakokin mu da sauran iyakoki na ƙarshen musulmi Allah subhanahu wa ta'ala ya kare sojojin mu Allah ya kare iyakokin mu qul la salatu wa rahmukumullah